ata kaman musuru shi yasa suna bina guru guru wanda ya gane hakan yayi shiru yanzu na girma na yi doro wallahi talai ga tabani yanzu sai in saka layi
wani ba ta wani sun kasa sun gane abun a jini ne ai na su wasa ne
if you take a play you go see shake gara guda play spend like no go play if you take a play you go see shake gara guda play spend like no go play
piano